kyautan nan ta Ubangijin al'arshi shine Taha Muhammadin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shine kyautar Allah kuma manzon Allah shine rahamar Ubangiji wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin manzon Allah shine rahamar Ubangiji shine Allahumma sallu salam ala ainir rahmati misali ce Allah shi manzon Allah shine haqiqanin rahamar Allah ko manzon Allah shine Ar-Rahim Ar-Rahim sunan Allah ne kuma Ar-Rahim ma sunan manzon Allah ne Ubangiji ya kirawo manzon Allah da Ar-Rahim kuma ya kirawo kansa da Ar-Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim Allah kira kansa da shi Ar-Rahim ne kuma anan ma Ubangiji sai kira manzon Allah da shi Ar-Rahim ne da yawa zaga sunaye na Allah sai ga Ubangiji yana ba manzon Allah su yana tajalli ga manzon Allah da su ko kuma su kofi ne wanda za ga na kamala na janibin Ubangiji sai ga Ubangiji yana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wayannan siffofi kamar cewa Rahim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya siffanta da siffar cewa shi Rahim ne fa akrima dan haka ka girmama manzon Allah gashi kyautar Allah gashi rahamar Allah gashi shine Ar-Rahim shine Ar-Rahim to dan haka ka girmama shi yawa girmama shi shine girmama Allah wanda ya girmama manzon Allah hakika ya girmama Allah
bashirun
manzon Allah bashirun ne nazirun kuma naziru ne Ubangiji ya kira shi da bashiru kamar Ubangiji ne yana bin girma ne ga manzon Allah faqad ja'akum bashirun wa nazir ko Allah ya kira shi da cewa manzon Allah shi bashiru ne kuma shi naziri ne manzon Allah siffanta da siffar bishara manzon Allah shi mai bishara ne shi yasa cikin wani hadisin nan da balaraban kauye ya shigo masallaci ya fitsari sahabai suka yi ja a kansa kai manzo Allah ya ce inna ma bu'istum muyassirina ku an aiko ku ne don ku dinga sauwaƙawa ba aiko ku ba don ku dinga tsanantawa don haka ake son bishara manzo Allah shi bashiru ne shi yake bishara da rahama Allah yake bishara da aljanna yake bishara da dukkanin alkhairan Allah kuma naziru ne manzo Allah shi yake gargadi da wuta yake gargadi kar a saba wa Allah shi naziru ne sunansa ne kuma siffarsa ce shi manzo Allah duk abin da Allah ya kirawo manzon Allah da shi to wannan abin yana zamewa sunansa ne kuma yana zamewa siffarsa ce kamar Muhammadu wanda ake yabawa ake taiba masa so da yawa za ga an sa wani wannan sunan gashi sunanka ne yanzu dinnan diyoncin mu dun Muhammadu ne ni sunana Muhammadu Ahmadu wannan Muhammadu Ali wannan Muhammadu Dallo wannan Muhammadu Tahiri wannan duk Muhammadu ne to amma kuma zaka samu na an sa masa da Muhammadu amma bai zama siffarsa ba shi kuma manzon Allah Muhammadu sunansa ne kuma siffarsa ce ya siffanta da wannan siffar cewa Allah yana yaba masa mala'iku suna yaba masa annaba suna yaba masa mu'mine suna yaba masa salihai suna yaba masa ƙasa tana yaba masa sama tana yaba masa ƙwaro yana yaba masa abubuwa sandarru suna yaba masa ruwa yana yaba masa komai yana yaba wa manzon Allah ko ya ji ko ya su to kaga siffarsa ne kaman kace Ahmadu nan kuma shine mai yaba to kaga shi ma siffarsa ce kuma sunansa ne ya siffanta da cewa shi Ahmadu ne babu wanda ya taba shi kadai ne wanda ya ba Allah yabo na hakika yasa a cikin hadisin ceto ina nan hadisi ingantacce kaga a cike yake cewa fa Ahmadu bi tahmidin yu'allimunihi sai in gode wa Allah don yabo da shi zai kimsa mun wannan yabon shi yasa shine da muqamul Muhammadu a ran tashin alkiyama yawa dan haka shine zai yaba Allah da wani irin yabo wanda halitta ba ta san wannan yabon ba, to kaga shi ake yabo kuma shi ne mai yabon, kaga siffarsance ya siffanci da wannan abun. Ko kamar shugaban kasa ne yanzu, kamar As-Sayyidu, kaga As-Sayyidu suna ne na manzon Allah kuma siffarsace. Kisa in za a yi salati ake so Allahumma salli ala sayyidina, saboda shi sayyidu suna ne na martaba na manzon Allah. In ka ce sayyidu ma'ana wanda yake sama da kowa, shugaba kenan. Kuma As-Sayyidu ba fa sunan Allah ne, kamar yadda Ar-Rahimu sunan Allah ne, Allah ya kira manzon Allah da Ar-Rahimu, kuma Allah ya kiyaye da cewa shi rahama ne. To haka nan kuma manzon Allah shi sayyidi ne, wannan shi ya faɗa da kansa ya ce ana sayyidun nasi yawmal qiyamati. Da aka ce sayyidun nasi ma'ana shugaban kowa, ma har wanda ma ba nasu ba, har wanda ma ba mutane ba, ni ne shugaban kowa ran tashin alqiyama. To siffarsa ce, wato duk inda ga Allah ya kira manzon Allah a Qur'ani, ko manzon Allah ya kira kansa da wannan abun, to sunansa ne, siffarsa ne. Don haka nan da ya ce bashirun wa nazirun, akwai bishara a tare da shi. Isa ake samun basharatu dariqa, zaga dariqa akwai bishara, ai daga duk abu ne wanda yake daga manzon Allah, ita wannan bishara. Manzon Allah shine bashiru, naziru kuma, to akwai kuma gargadin a tare da shi. Idan ka taba wannan halarar zaka ji ba dadi, ya siffanci jamala da jalala. In kai hidima ga wannan halarar, ka so wannan halarar, to abinda Allah zai ma, sai Allah ya baka ma wafata lisanin matakin da suduri, sai Allah ya baka abin da bayyana shi ma ba zai yi ba, saboda ɗanɗan bishara ta manzon Allah. Ko idan kuma ka taɓo wannan hadarar, to kuma za ka ga wani, ita kuma akwai wuta, ita wa minhu jalalun naru, wuta ta'ajjaju, ya kone ta da wannan wutar. In kuma ka taɓo wannan hadarar ta manzon Allah, muqsidu, manzon Allah mai adalci ne, shine haƙiƙanin ainul adali, adalul rabbani. Manzon Allah mai adalci ne, shi sa hadisi na nahur usu da ya zo ya faɗi maganan nan ta rashin ladabi ga jalibin manzon Allah, yake cewa idil, yake cewa shugaba ya adalci. Lokacin da shugaba ya raba ganima ta hawa zinawa, kaga shugaba sai ya ce wa man ya adal illa ma adal, to idan ban yi adalci ba waye zai yi adalci, in dai ban yi adalci ba waye zai yi adalci. Saboda manzo Allah shine ainul adali, shi yasa shehu yace manzon Allah muqsid ne, shi mai adalci ne, wa huwa qasim, kuma shi qasim ne, shine mai raban dukkanin alkhairin Allah, mai rabo a zahiri da bayyana, ma ana qasim wallahu yufi, ni ne mai rabo, Allah kuma shine mai bayar. To kaga shi ma qasim siffarsa ce, tunda ya kira kansa samu, ya siffanci da wannan raban, ya siffanci da abin, duk abin da ka samu to shi ya baka, duk ya siffanta da abin, ko da a zahiri an sa ma hijabi baka gani, duk abin da ka samu daga Allah to hakika manzon Allah ne ya baka. Saboda siffarsa ce qasim, wannan siffa ba za ta rabu da shi ba, ba za ta rabu da manzon Allah ba, qasim. Kai kuma za iya sa ma qasim, me yiwa kai ka zama me qasim a suna dai ka zama qasim, amma ko ba maki kuma a siffa ba ka sambatu da wannan ba. Shine zaka ji Hausa suna cewa in an sa mutum wani suna mai kyau, kai amma wane dai bai amsa sunansa ba, ko amma wane dai bai amsa sunansa ba. To shi kuma manzon Allah duk sunansa, yin suna nan da mai dalil ya kawo, Allah saka masa da alheri 100 da 200 ne, ko 200 da 1, kowanne ka ɗauko, to sunan manzon Allah ne kuma siffarsa ce. Sunansa ne Muhammadu Muhtaru, kuma siffarsance ya siffanci da wannan abin a haƙiƙa. Jawadu, manzon Allah shi ne mai baiwa. A cikin Bughyatul Muslimin yin maganar a kan mutum in aka ce mutum jawadin ne, mai baiwa ne, shi ne wanda yake baiwa, baya buƙatar godiya, baya buƙatar cancanta, ka cancanta ko zubo ma yake. Ka gana daga cikin sunan Allah, to shi ma ya ba manzon Allah. Shi yasa hadisin Abdullahi bin Abbas ke cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ajwadan nasi, manzon Allah shi ne mafi baiwan mutane. Wa ajwadu ma yakuni fi ramadana, lokacin da ya fi baiwa a cikin watan ramadana, shi ne yalqahu Jibril. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalati. Sayyidina Ibn Abbas ke cewa manzon Allah ya shi ne mafi baiwa daga iska wadda take sakacce iska in iska guguwa ta taso komai ebowa take to manzo Allah bai wasa tafi wannan shi yasa shehu yake cewa an waje habani wa adani wa arzala ne lahu kuma bai wannan manzo Allah kaka cewa daga sanda shugaba sallallahu alaihi wasallam ya zo na saban sa ya koma ga Allah ta yanki a hayyo bai wannan manzo Allah tana nan gai shi yana cewa habani wa adani wa arzana lailahu wa hatta habama zikru gairu jaizi shi bana yake cewa manzon Allah yayi mun baiwa wa adani ya bani ya kuma bani kai har ya bani abinda ambatan sa ma bai halatin ambace shi ba manzon Allah ya bani abinda bai kamata ma wani ya ji ba to ai siffarsa ce baiwar in kace ko ba haka ba to ka siffanta aka san haka ga manzon Allah kinan kaga zaka shiga haddari sabbasa ce in kana so kaga baiwan manzon Allah ka mai wa annabi salati ka mai hidima ga manzon Allah ba Allah ba annabi manzon Allah yadda muka yi magana akan sufanci yanzu ka bi irin wannan sufancin ka gani suwa gabanin mu dubi irin baiwar da manzon Allah ya musu ko sho ya tabba mu labarin wani bawan Allah da ya je Madina ba masauki kudi kuma babu kudi kuma yazo yana jin yunwa saboda haka yaje rauda ya tsaya yace ya rasulullahi yi sallama yace ni ba kwanka ne gani nazo yanzu kuma ina neman abin da zan ci na rasa kikenan sai koma cikin harmi samu je dan kwanta yana bacci ko sai ga wani balarabi yazo a bacci ya taba shi ya kawo abinci ya bashi yana tayi sai ga abincin a hannunsa bayo manzon Allah ne ko yanzu ka kira manzon Allah kai tawassuli ga manzon Allah ko ka nemi lamana gurin manzon Allah zai baka ko zai baka shi yasa muke cewa ash-shafa'atu ya rasulullah al-kifayatu ya rasulullah kuma hadisin muslim da imam ahmad manzon Allah hacciya yake cewa roƙe shi salmi yake ga sabin salbiyat ibn malik al-aslami salmi sai manzo Allah ya ce roƙe ni shi kuma sai ya ga ai ba abin da yafi aljanna shine gidan rahama zama da manzon Allah na dindindin sai ya ce as'aluka murafaqataka fil jannati sai shugaba ya ce to ayyani Allah akasabtu sujudi sai amma lamana raka amma kuma kai kuma sai ka dage da aiki to dan kai ma ka nemi lamana kuma ba aiki a ka nemi lamana kuma ka dage da aiki a dage da aiki yawa akwai sahabin shehi wannan Abul Hussein Walid da muke cewa asabu Abul Hussein na Madina a gaba na yake ga wa shehi radiyallahu ta'ala an wani lokaci yake cewa shehi kafin kuzo yan kwanakin baya yace na shigo harami na yi ziyara sai na koma waje na zauna a cikin harami ina dan jin sharbina yace ba a bacci ba inji shi Abul Hussein yace sai na ga wani mutum balarabi mai kyau Abul Hussein yace wa shehi ni dai mutumin nan yayi kama da ɗan Madina amma inda ɗan Madina ne tabbas zan san shi saboda a Madina aka haife ni babana ɗan Madina ne kakana ɗan Madina ne yace kuma ina ma aiki a nan cikin harami yace ban taba ganin sa ba yace kawai sai naga kamar ina bacci ya taba ni sai na tashi kurukuru sai na ganshi ba larabe kyakkyawa sai ya taba ni sai ya ce min anta min ahlil jannati yace sai naga mutumin nan ya bace yace to da mun shi ina ta zura ka zo in baka wannan labarin da muka je da shi ya ga wa shi wannan labarin sai yace to kafin ka ganshi din ya akai sai yace naje na ziyarci shugaba ne kuma na kudurci haka a zuciyata ina ma a ce in samu ganin manzon Allah sai shi ji to hakan ne gashi nan ka ne ma kuma gashi ne shi din ka gani sallallahu alaihi wasallam to mu ma Allah kai ya haramta mana shuhudin fuskan manzon Allah da nan duniya da nan lahira Allah kar ka haramta mana wannan abu karimun manzon Allah mai girma ne karimun ne ba su alkafi manzon Allah mai yawan mayarwacin tafin hannu ne a hissan wa ma'ana ko in ya dinsa masu kyau ne tsara-tsara mai mayarwacin tafin hannu ne mai kyau a hissan da kuma ma'ana mai mikawa ne mun'ima mai ni'imtawa ne alasamun da Allah ya ni'imta mu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulika wal fatihi lima sabaqana sallallahu alaihi wa sallam